الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gurin Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan 12 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata.
Halitta kaman wani sana ba su kuma haka na ma'aikata, manyan ma'aikata haka wanda ya san sa in Yahuda ya baka ya halitta.
To, wai tambayar ɗan uwa shi ne, ya halatta mutum ya shiga masallaci da makami? Shiga masallaci da makami halak ne, amma dole sai ka kiyaye makaminka don kada ka je ka lahanta wani, domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa duk wanda zai wuce cikin masallatanmu ko kasuwanninmu tare da shi akwai wato makami kamar kibiya, manzon Allah ya ce ya yi kokari ya rike tsinin kibiyar don kada ya soki wani daga cikin musulmi. Don haka, in ka amintar da makaminka ba zai lahanta wani, to ba laifi shiga cikin masallaci da shi ko cikin taron jama'a. An gane ku? Sannan wai tambaya ta biyu shi ne, kamar bondi sans da ake ba ma'aikata, kuma wanda galibi manyan ma'aikata ne ake ba su, kamar misali takarda ce wadda kowace akwai adadin abin da za a zuba na mai a rubuce a jikinta, shin wai in an baka kyautar ta kana iya amfani da ita? Kwarai da gaske, domin shi ma an bashi ne a matsayin kenan ɗawainiyar da zai yi ne aka bashi, in ma ya sha mai ko kuma ya kyauta da ita, kenan wannan dan an baka wannan ya halatta, ba laifi ba ne ba.
Gama da mutum yanzu sukofin da suka wuce na waje, mutum ya iya cewa shi wali ne, kuma bacin shi idan aka waje mishi kalmar wali ya iya karanta cewa haka na malufi.
Wai kamar yadda ya gabata cewa ga sifofin waliyan Allah, ma'ana in aka ce wali shi ne wanda ya haɗa sifa biyu, sifa ta farko imani da Allah da manzansa, sifa ta biyu shi ne tsara dokokin Ubangiji. Shin kana iya cewa kai wali ne? Baya halatta, saboda akwai zuga kai da tsarkake kai akan haka, kuma kowani yazo yana fada maka a gaban idan ka wani waliyin Allah ne to abin da ya dace ka kobe shi dan kada ya sama jiji da kai ya halaka da kai ubangiji ta'ala ya fada fala tu sabu anfusakum kada ku tsarkake kawunan an gane ku idan aka ce maka waliyin Allah sai ka ce muna fata in aka ce wani wali sai ka ce Allah shine masani game da waliyan shi ko kuma ina fatan Allah ya sanya ni a cikin waliyan shi wannan shine ya dace amma ka fito ka ce kai wali ne wannan bai ya dacewa bai ya dacewa lalle kasancewar irin waɗannan kalmomi akwai taka tsantsan akan su wanda ya gabata a cikin darasin mu na ma ka fito ka ce kai mumini ne haka mutlakan bai ya dacewa a aqidar ahlus sunna wal jama'a sai dai ka ce ana mu'minun insha Allah ni mumini ne in Allah ya so ma'ana ba dan kana kokonto gaba da imanin ka me yasa saboda kada ka nuna tsarkake kai da zuga kai dan haka irin waɗannan kalmomi dole sai an yi taka tsantsan akan su amma kamar misali kalima da ake cewa ahlus sunna wal jama'a me ake nihi da ahlus sunna wal jama'a ma'ana mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hadin kai shi kuma wannan a iya kokarin da kake nabiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misali domin akwai waɗanda suke ahlul ahwa ma'abuta san zuciya akwai kuma ahlus sunna to anan in an tambaye ka kana iya cewa ni ahlus sunna ne ma'ana mai kokarin biya ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ba haka ba ka fito kana cewa ni ahlus sunna ne ni ahlus sunna ne a'a saboda aikin ka shine zai gaskata cewa kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane saboda ita sunna ba fada bace da baka aikin mutum shine yake gaskata cewa kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ba kwarai dan haka duk wani kalima wadda take ta nuna yabon kai da zuga kai ba ta dacewa ga mu'mini na'am
malam menene matsayin kalmar da mutane suke na kamar da ake cewa na an mai samu kamar zargi haka
kamar kaka
zargin mutum cewa an mai samu
wai cewa wani an mai samu wannan kalima ce wadda take gudana a bakin mutane musamman kuma Hausawa cewa an mai samu ma'ana an mai sihiri kenan shi wanda aka ma sihiri lalle akwai alamun da ake gane cewa an ma mutum sihiri akwai alamomi da suke bayyana kuma shi sihiri tabbas ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa kuma ya kama shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya kuma ya karantar da mu'minai cewa ga hanyoyin da za su bi domin kare dukkan wani sihiri da duk wani dabo idan aka ma mutum dan haka Hausawa in suka ce wani an mai sammu abinda suke nihi an mai sihiri yakan iya yiwuwa haka ne yakan iya yiwuwa ba haka bane sai in an tabbatar ga alamomin da suka nuna cewa an ma mutum sihiri wanda bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na Nawaqidul Islam lokacin da muka zo da kan daga cikin abubuwan da suke warware kalima ta la ilaha illallah shine sihiri ana mun yi bayani ta hanyar yanda ake gane dan dabo da kuma yanda ake gane shi wanda aka masa dabo kuma da hanyoyin da ake bi domin warware dabo dan haka in aka ce kalima ta as-sammu a larabci asali as-sammu ne in aka ce as-sammu ana nihi guba kenan guba ko a turance kace fason kenan shine ake nihi da as-sammu ma'ana dahi to shine kenan Hausawa wanda aka masa sihiri aka masa dabo shine suke cewa an mai sammu abinda suke nihi da an mai sammu ma'ana an mai dabo a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama bayani akan fasalin da malam ya mana game da cewa yana daga tushen aqidar ahlus sunna wal jama'a shine at-tasdiqu bi karamatil awliya wama yujri Allahu ala aydihim min khawariq al-adat fil ulum wal mukashafat wato malai ya mana bayani cewa yana daga tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa, wato gasgatawa game da karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah yake gudanarwa a hannuwansu, wato shine min khawariqil adat, na abubuwa waɗanda suka saba ma al'ada, ma'ana shine gagara koyo, shine sai yace fil ulum, wato game da wato wasu abubuwa waɗanda suke na ilimi wanda aka iya sani, wal mukashafat, da wasu abubuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yaye ma wasu bayi daga cikin bayinsa su ga abinda wani bai gani ba, ko su ji abinda wani bai ji ba. Wanda bayani ya gabata, labazin awliya jam'i ne na wali. Idan aka ce alwali, kishiyarsa wato an ciro shi ne daga alwilaya, ita ko alwilaya kishiyarta shine al'adawa. Kenan in aka ce alwilaya shine almahabbatu wal qurb, wato so da kauna da samun kusaci, wanda in ka dauki ita kalima ta al'adawa shine albughdu wal bughd, ma'ana ki da kyama da nisanta. Don haka shi in aka ce alwali shine wanda yake kaunar Allah yana kaunar manzansa, kuma Allah da manzansa suna kaunarsa. An gane ko? Kenan in aka ce alwali wanda yake son Allah yake son manzansa, kuma Allah da manzansa suna son shi suna kaunar shi. Don haka a shar'ance, kamar yadda bayani ya gabata, kamar yadda malamai suka yi bayani, idan aka ce wali suka ce huwa man ijtama'a fihi wasfan al-iman wa taqwa, shine duk mutumin da sifofi guda biyu suka haɗu game da shi. Sifa ta farko al-iman, imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sifa ta biyu al-taqwa, wato shine tsar dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya hada waɗannan sifofi guda biyu, to ya tabbata cewa waliyi ne daga cikin waliyan Allah. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya tantance mana suwa ne ne waliyansa, shine yace ala ku saurara, inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoron komai a kansu game da abinda suka tunkara na al'amarin lahira, wala hum yahzanun, kuma ba sa samun damuwa su yi bakin ciki su ɓata rai akan abinda suka bar bayan su na al'amarin duniya, ko kuma la khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su kenan akan abinda suka bar bayan su kenan na al'amarin duniya. Ubangiji subhanahu wata'ala zai kula da zuri'arsu, zai kula da duk abinda suka bar. Wala hum yahzanun, kuma ba za su damu ba su yi bakin ciki game da abinda suke tunkara na al'amarin lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. To shine Ubangiji ta'ala yace ala ku saurara, inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su game da abinda suke dosa na al'amarin lahira. Wala hum yahzanun, kuma ba sa bakin ciki, ba sa ɓata rai, ba sa samun damuwa akan abinda suka bari bayan su na al'amarin duniya. Ubangiji ta'ala ya ce, in har ba ku san suwa ne waliyaina, sai ce allazina amanu, su ne waɗanda suka gasgata ni, suka gasgata manzannina, wa kanu yattaqun, kuma suka zamanto suna tsare dokokina. Don haka malamai suka ce, in aka ce wali, to shine man ijtama'a fihi wasfani, wanda sifofi biyu suka haɗu gare shi, al-imanu wa taqwa, imani da Allah, imani da manzanninsa, sannan tsare dokokin Ubangiji, kamar yadda ya ce allazina amanu, sai ya ce wa kanu yattaqun. To don haka ita karama ta waliyan Allah abu ce wadda Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da ita. Inkarin karama ta waliyan Allah wannan karyata Al-Qur'ani ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gudanar da karamomi sun wuce a lissafa akan waliyansa. wanda bayani ya gabata malam ya mana ishara idan ka koma cikin suratul kahf zaka ga karama ta waliyan Allah shine kissa ta ashabul kahf wanda suka shiga kogo suka shekara 309 suna bacci kuma babu komai abin da ya canza daga jigangan jikin su ko tufafin su ubangiji subhanahu wataala ya falkar da su shekara 309 babu abin da ya canza wannan karama ce ta waliyan Allah haka maryam alaiha salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu ali imran lokacin da zakariya alaihi salam yana renanta idan yazo sai ya tarar da ƴaƴan itace a wajen maryam a lokacin rani sai ya samu ƴaƴan itacen da ba a samu su sai a lokacin dari a lokacin dari sai ya samu ƴaƴan itacen da ba a samu su sai a lokacin rani abin ya daure masa kai yayi mamaki sai yake tambayar ta yace anna laki hadha yace ya ke maryam ta ina kike samun wannan ƴaƴan itace qalat huwa min indillah tace wannan yana zo mun ne daga wajen ubangiji na inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kaga maryam baba annabiya bace ba manzo bace daga cikin manzanni waliya ce daga cikin waliyan Allah kuma ga abinda Allah ya gudanar a hannunta na karama haka idan ka dauki bafadan annabi Sulaiman alaihi salam wanda yazo masa da gadan wannan masarakiya a cikin abin da yafi kafin ya kyauta idansa wanda shi ma ba annabi bane daga cikin annabawa ba manzo bane daga cikin manzanni Allah ya gudanar da wannan karama a hannunsa dan haka karama ta waliyai wannan abu ce wanda take tabbas amma bayani ya gabata waliyan Allah ba su bane a radin kansu suke cewa bari mu nuna muku karama su kansu sai abin ya gudana sai abin ya tabbata sannan su gane kuma su kansu inda waliyin Allah ne yana jin kunya yana jin nauyin ubangijinsa akan wannan asiri wanda yake tsakanin shi da shi da ya bayyana ga mutane kamar yadda ya faru Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin cewa akwai wani bawan Allah wanda zai zo daga kasar Yaman ana kiran shi da suna Uwais ibn Amir al-Qarni manzon Allah ya ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa dani wanda yake mai matukar biyayya ga mahaifansa manzo Allah ya ce yayi rashin lafiya ta albaras dukkan jikinsa ya warke gaba ɗaya illa a gadan bayansa akwai wani tagu daidai da girman dirhami yake shine kadai bai warke ba manzo Allah ya ce kuma wannan addu'arsa addu'a ce amsarsa yace ya Umar duk wanda ya hadu da shi daga cikin ku yayi kokari ya nemi cewa yayi masa addu'a a duk lokacin taron haji Umar sai ya ringa cigiya in an ce ga mutanen Yaman sun zo sai ya ringa tambaya a cikin ku wane ne Uwais har aka kai Umar ya cimma cigiyar sa aka nuna masa cewa ga Uwais ya tambaye shi sunan shi ya fada masa da sunan mahaifinsa ya fada masa da sunan kabilarsa ya fada masa Umar ya daga bayan shi ya ga wannan alama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya bashi labari yan Umar ya ce to abinda nake so addu'a zaka mu a lokacin nan ya kaskanta kai ya ce wani ne ya ce ya Umar ya ce a addu'a dai zaka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bani labari game da kai ya ba Umar addu'a jama'arsa sai suka gane matsayin Uwais da an ɗauke shi kara zuba ba kowa ba ne ya ayyuhan nasu ne a cikin jama'a wanda ba a nuna shi da yatsa komawar shi ke da wuya kawai jama'a sai suka mishi ca da ya ga wannan al'amari daga ran nan ya yi hijira ya ƙaurace ya shiga duniya ba a san ma inda yake saboda me yasa sai su dora shi tudu wanda yake na hallaka to dan haka su waliyan Allah ita walitaka ba wata abu bace ba a bayyana wanda za a ce wata riga ce ko wani kasancewar mutum ya bar gashin shi gursusu ko wasu abubuwa walitaka abu ce wanda take da alaka da zuciya tsarkin zuciya shine yake kai mutum irin wannan martaba kuma bayani ya gabata hanyar zama wali hanya ce wanda take daya-daya an gane ko hanya ce daya-daya mutum ya tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk abinda Allah ya farlanta maka ya wajabta maka, to bakin gurgurdan iko kai kokari ka bada. Bayan ka tsare farlai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta maka, ka nisanci abubuwan da Allah ya haramta maka, to sai ka yi kokarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili. Biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili, ta hanyar nan ake samun walitaka. Ubangiji ta'ala na faɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga wajensa, yake cewa qala Allah ta'ala man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la uqiyanna wa la in ista'adhani la uizanna. Ubangiji ta'ala yake cewa man adali waliyan, duk wanda yayi gaba yayi kiyayya da waliyina, Ubangiji ta'ala yace faqad azantuhu bil harb, tabbas na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi. Sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafsu nafi kauna sama da abinda na farlanta masa. Sai yace wan kaga hanya ta farko kenan, kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala da duk abin da ya farlanta maka. Sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili bayan ya tsare farillai hatta uhibba, sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. Fa idza ahabbtuhu, Ubangiji ta'ala yace idan na kaunaci bawana, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi. Idan Allah ya zama jinka, ba za ka saurari komai sai abin da Allah ya halitta maka ka saurara. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, kuma zan zamanto ganinsa wanda yake gani da shi. Idan Allah ya zamanto ganinka, ba za ka kalli komai sai abin da Allah ya halitta maka ka kalla. Wa yadahu allati yabdishu biha, kuma zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi. Idan Allah ya zamanto hannunka, ba za ka dafa komai sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Sai yace wa rijluhu allati yamshi biha, kuma zan zama kafarsa wanda yake tafiya da ita. Idan Allah ya zama kafarka, ba za ka taka ka je wani gu sai inda Allah ya da ya amince a je. Ubangiji ta'ala sai ya rantsuwa da girmansa da buwaya, sai yace wala in sa'alani la uqiyanna, na rantsi da girmana da buwayata, in har bawan nawa ya roƙe ni wani abu, Ubangiji ta'ala ya ce nayi alƙawarin zan bashi. Wala in ista'adhani lahu izanna, kuma ina rantsuwa da girmana da buwayata, in har ya nemi tsari da kariya tawa game da abin da yake ki yake kyama, Ubangiji ta'ala ya ce na dau alƙawarin zan bashi tsaro da kariya. Wannan hadisi yana tabbatar mana hanya ta samun walitaka ita ce wannan hanya daya-daya. Bayan kayi imani da Allah, kayi imani da manzanninsa, shine tsara dokokin Ubangiji, ma'ana duk abin da Allah ya farlanta maka dai bakin gurgudu kai, kuma sannan ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke da nafila. A takaice dai bayani ya gabata akan babin, za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومهدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ما لم الله يجب أن ساكي فدا شوى ونم فصليني نمسمى سيتي ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم الله يجب أن ساكي شوى سنن واتو ينا دقا تفركم أهل السنة والجماعة أنغاني قواندكي نسكي جنا أكيدر سأكنشي shine yace thumma min dariqati ahli sunnati wal jamaa wato yana daga tafarkin ahli sunna wal jamaa mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda suke masu hadin kai tsintsiya madaurin ki daya wanda babu sabani tsakankaninsu sai yace ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato shine biyar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wannan kenan tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa shine biyar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin wato athar jam'i ne na athar abinda ake nihi da athar wato shine duk abinda aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na maganganunsa da ayyukansa da abubuwan da aka yi a gabansa ya tabbatar ba tare da yayi musu ba wannan ana kiran shi athar an gane ko duk da cewa wasu malamai sun bambanta tsakankanin da alhadith da alkhabar da alathar galibi sai suka ce in aka ce alathar shine abin da yazo kenan na maganganun magabata kenan sahabi sahabbai da tabi'ai idan aka ce alhadis shine kenan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa suka ce kuma al'athar ya hada duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yazo daga wurin sa kenan na maganganu da wannan da ayyuka to abinda ake nihi abinda malam yake nihi da cewa ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato shine biyar wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan maganganun sa da ayyukansa da abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar ba tare da yayi musu ba domin biyar wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda Allah ya wajabta mana da nasi na alqur'ani ubangiji ta'ala na fada wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ubangiji ta'ala yace wa ma ataakumur rasulu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ubangiji ta'ala yace fa kuzuhu ku karba da hannu biyu wa ma nahakum anhu duk abinda ya hane ku game da aikata shi ubangiji ta'ala yace fanta ku hannu haka kuma can cikin hadisi ingantacce wanda hadisin na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da mu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu manzon Allah yace duk abin da na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku nisance shi wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku nace ku yi fa'atu minhu mastata'tu manzon Allah yace ku yi kokari ku aikata gurgurdan ikon ku to dan haka duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ko yayi hani wannan daidai yake da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace ayi ko yace a dina domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine musharri shine mai shar'anta dokoki akan bayinsa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa muballigh ne ma'ana yana isar ma jama'a sako ne a madadin ubangijinsa shi ba shi da nashi na kanshi a'a duk abin da yace mu yi ko mu dena to sako ne ya isar mana a madadin ubangijinsa subhanahu wa ta'ala domin shine tsani tsakaninmu da ubangijinmu shine zai bayyana mana dokokin da ubangijinmu ya shar'anta mana nayi mu yi na hannuwa mu hannu dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa mana man yudi'ir rasula faqad aqa Allah duk wanda yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a to ya san da cewa tabbas ubangijin da ya aiko shi ne yama da'a an gane ko duk wanda yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a sau da kafa to ya tabbata cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yama biyayya me yasa saboda duk abin da yace ayi ko yace a daina daidai yake da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni ko yayi hali dan haka a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma kusan da cewa an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi menene kwatankwacin alqur'ani ita ce sunna yanda bin alqur'ani ya zama wajibi to bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne dan haka anan Allah yace mana wa ma atakumur rasulu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baku fa kuzuhu ubangiji ta'ala yace ku karba da hannu biyu kaga anan duk abinda manzon Allah ya faɗa mana yace ku yi ko ku dena to Allah ya mana umarnin cewa mu amsa sai yace wa ma nahakum an duk abinda ya hane ku game da aikata shi fantahu ubangiji ta'ala yace ku hannu sannan na daga cikin ayoyin da ke nuna mana wajibcin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika da rantsi da ubangijinka an gane ko ubangiji ta'ala ne yake rantsuwa da kansa yace fala wa rabbika la anan za'ida ce ta aki ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika la rantsi da ubangijinka la yu'minuna wato mu'minan jama'a ba za su yi imani na hakika hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun alƙalantar da kai game da abin da ya gudana tsakankanin su na rashin zuciya idan na ce kaza ba ibada bane kace kaza ibada ne to babu wanda zai zame mana alƙali illa alqur'ani da sunna an gane ku duk abin da ya gudana tsakankanin mu'minai na rashin zuciya to babu abin da zai zame musu alƙali face alqur'ani da sunna wannan shine yake nuna cewa ya tabbata cewa mu'minai ne shine ubangiji ta'ala yace hatta yuhaqqimuka sai sun alƙalantar da kai fi ma shajara bainahum game da duk abin da ya gudana tsakankanin su na rashin zuciya sai yace kun malaye jidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatan su game da abin da ka hukunta kenan idan nazo maka da dalilin da yake tabbatar da cewa abin da ka zo abin wannan abin da ka zo da shi da sunan ibada cewa ba ibada bace to ya zama wajibi in har kai mumini ne dole ka ne ka wuya kuma ka yarda ka amince kar a samu damuwa tattare da kai game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ubangiji ta'ala yace wa yusallimu taslima kuma su meƙa wuya wanda yake na hakika ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta kenan dole mutum ya meƙa wuya dari kan dari kaga wannan yana nuna mana kenan mu'minai ba sa cika mu'minai sai sun maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine alƙali tsakankanin su akan duk abinda ya gudana na rashin zuciya kenan dole a koma alƙur'ani da sunna kuma in an koma alqur'ani da sunna da ni da kai kowa ya aje fahimtar shi a dauki fahimtar magabatan kwarai domin su suka fi mu fahimtar alqur'ani da sunna shi sune alqur'ani ya sauka a gaban su sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana aya ta uku wadda take nuna mana wajibcin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayar da ke cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala na fada وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ونجي تعالى يجي بيداتي وغا مؤمني نمشي دمومي نامش إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا الله دمان زنسا سكا حكمت وانا الأمر سكا چي غاين دزا أي أن يكون لهم الخيرة من أمرهم واتو يكسن چي غريسو چي واسنا دوان زائي دلتك اللهم رزو ga abin da Allah yace ayi ko manzon sa to ba kada in dai har kai mumini ne to ba maganar ka kawo naka ko ka kawo da wani idan Allah ya fada ko manzon sa ya fada to dole ka me kauya ba maganar fada ta ka balantana ta wani ko ma wane ne dole ka aje ka ba abin da Allah da manzon sa suka fada wannan aya tana nuna mana bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana dan haka wato shine magabatan kwarai irin su Abu Ali shine Al-Fudail ibn Iyab Allah ya ji kansa wanda na daga cikin ayoyin da ya kafa hujja da su akan cewa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce shine fadar Ubangiji subhanahu wataala dake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shine ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa liyabluwakum dan Allah ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki ma'ana wane ne zai fi kyautatawa ga aikin da aka sashi Al-Fudail ibn Iyab da ya karanta wannan aya sai ya ce ai akhlasu huwa aswabu abinda Allah yake nufi da ayyukum ahsanu amala sai ya ce ai akhlasu huwa aswabu shine mafi tacewar aiki mafi dacewar sa sai aka ce da shi ya Aba Ali ma akhlasuhu wa ma aswabu menene mafi tacewar aiki menene mafi dacewar aiki kana sai yake cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa kadhalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba sai yake cewa kusan da cewa duk wani aiki mai sunan ibada idza kana khalisan idan ya kasance tacecce an yi shi dan Allah ba dan a gani a yaba ba walam yakun sawaban amma aikin bai zaman toba da cicci ma'ana ba a yi shi ba akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar yace lam yuqbal yace wannan aiki sunan shi gaban kaikai ba za a karba ba daga me shi yayi aikin banza sai yace wa idza kana sawaban hakanan idan aiki ya zaman to da cicci kai aiki akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yace ayi walam yakun khalisan amma aikin bai zaman toba tacecce ma'ana ba kai dan Allah ba kai ne kawai dan a gani ayi ba ko dan neman wani amfani na rayuwar duniya yace lam yuku ba yace wannan aiki shi ma sunan shi gaban kaikai ba za a karba ba sai yace hatta yakuna khalisan sawaba sai aiki ya zama tacecce dacecce sai yace wal khalis ma kana lillahi tacaccen aiki wanda aka yi saboda Allah wanda ka yi shi da kyakkyawar niyya baka neman sakamako a wajen gun abun kowa face ubangijin da ya shar'anta maka wannan aiki sai yace was-sawabu ma kana ala sunna yace dacaccen aiki shine wanda ya kasance akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka wannan shine malamai suka tabbatar da cewa sikili na auna duk wani aiki mai sunan ibada wanda sai yayi daidai sannan aikin zai samu shiga idan bai yi daidai ba ko shekara dubu kai kana wannan aiki ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba dan haka malamai suka ce sharuɗa na karbuwar ibada sharuɗa ne guda biyu shine al-ikhlas wal mutaba'a, yi dan Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka shi na farkon suka ambace shi cewa sikili ne wanda yake buyayye, an gane ko? Na biyun shi kuma suka ambace shi cewa sikili ne wanda yake bayyananne. Dan haka malam sai ya ce mana ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira, yace a boye da bayyane. Sikili wanda yake buyayye shine abin da yake da alaka da zuciya kenan. Duk wani abu mai sunan ibada, in kana so Allah ya karba, dole sai ka tsarkake niyya ka yi dan shi, ba dan wani ya yabe ka, ba dan wani ya fada ba, ba dan kuma neman wani amfani wanda yake na rayuwar duniya. Sikili kuma wanda yake bayyananne shine ka dora aikin, shin aikin nan da kai ya dace ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai, ko bai dace ba. Duk aikin da za a yi, komin yawansa, komin jimawar yin wannan aiki, ko shekara dubu aka yi ana aikin, ko da kyakkyawar niyya aka yi shi, in dai bai dace ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ba zai karba ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana ka'ida, yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarninmu a kansa, ma'ana ba mu ba muka ce yayi, ba Allah bai ce ayi, ba manzansa ba, manzon Allah ya ce fa huwa raddun, wannan aiki, wannan mutum za a watsar masa da aikinsa, ma'ana za a mayar masa da aikinsa, ba za a karba ba. To dan haka shi kuma wancan mizani wanda yake koyayye, sikeli koyayye, shine manzon Allah ya aje mana ka'ida, yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dan haka duk wani abu mai sunan ibada, ko da kayi shi akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to Allah ba zai karba ba sai idan ka tsarkake niyya kai dan Allah. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, wato bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta mana. Dole ne ya zamantu mumini ya bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, ya miƙa wuya da ji da bi. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu na ibada, to mu yi kokarin mu aikata wannan ibada, mu kwatanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Kar mu zo da wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai ce mu yi, kuma ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka malamai sun yi ittifaki gaba ɗayan su akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farilla ce. Imani na mumini da musuluncin musulmi baya tabbata sai idan ya maida kaunar Allah da manzansa shine sama da duk abin da yake kauna a rayuwarsa, sama da yanda yake son kansa, sama da yanda yake son ƴaƴansa, sama da yanda yake son mahaifansa, sama da yanda yake son duk wani abin da yake so gaba ɗaya. Dan haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bata tabbata sai idan ka bi sunnarsa, an gane ko? Bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai gasgata cewa kai masoyin Allah ne, kuma masoyin manzansa ne. Kamar yanda Al-Hasan Al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa wasu jama'a sun yi kirarin cewa su masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabe su da wannan aya dan a gwada cewa sanda suke kirari na cewa masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne su ne na hakika, ko kuma su ne wanda, ko kuma da'awar baka ce wanda ya tsaya akan harshe bai isa zuciya ba. Ubangiji ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbunallaha, ce da su in har kun kasance kuna kaunar Ubangijinku, fattabi'uni, ku bi ni sau da kafa, yuhibbukumullahu, Ubangijinku zai kaunace ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. Kaga anan in ka ce kai masoyin Allah ne, to da'awarka ta cewa kai masoyin Allah ne ba za ta gaskata ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jakada wanda Allah ya aiko shi takanas, domin ya zame mana tsani tsakankaninmu da Ubangijinmu, mu san yadda za mu bauta ma Ubangijinmu. kenan anan sai mu gane soyayya ta hakika wato shine biyayya sau da kafa, wanda gaya abu ne wanda yake a bayyane. Duk wanda yake son wani zaka ga yana kwaikwayon sa, irin tufafin da kake sawa shi zai ringa kokarin sawa, dinkin da kake shi zai yi, yanda kake tafiya kana watsa hannu haka zai yi, askin da kake yi shi zai yi. Yanzu ka dauka waɗanda suke kamar misali matasa, wanda zaka ji matashi ya sama kanshi sunan wani mawaki, zaka ga askin da wannan mawaki yake shi yake yi, irin dinkin da wannan mawaki yake shi zai yi, yanda wannan mawaki yake tafiya yana rauda hannu shi ma haka zai yi. Yanzu misali ga ƴan kwallo, idan an ce ga wani dan kwallo wanda yake ya shahara, masoyin shi ya yake, ba kowace mayo ba in ka bashi zai sa sai kalan mayan da yake sawa, kuma sai lambar da dan kwallon yake sawa. Yanzu misali idan ka dauki wanda ake kiransa ƴan rasta, masoya Bob Marley, gashin su suke bari haka kamar kitso ne, me yasa? Sun tabbata daman shi so da kauna shine biyayya, ka ringa kwatanta abin da shi wanda kake so yake. Kaga anan kenan mai hankali zai gane hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin sunnar shi. Duk abin da yayi kai, abin da ya bari ka bari, ma'ana duk abin da bai yi ba da sunan ibada to karka wuce gona da iri. Karka wuce gona da iri, bakin iya abin da yayi shine ake buƙatar ka tsaya anan. To dan haka shine anan kenan sai Allah ya ce, ce da su in har kun kasance kuna kaunar Allah, fattabi'uni to ku bini sau da kafa. In kun bini sau da kafa, sakamako na farko da ubangijinku ya tanada muku shine yuhibbukumullahu, ubangijinku zai kaunace ku. Shi ko duk bawan da Allah ya kaunace shi to kakarsa ta yanke saka, duk abin da yake so yake buri a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira zai dace da shi. Sannan sakamako na biyu sai ce wa yadhkur lakum, ubangiji ta'ala kuma zai gafarta muku duk abin da kuka aikata na kurakurai, ubangiji subhanahu wata'ala zai yafe muku. To dan haka ita wannan aya tana nuna mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne, farilla ne akan mu. Amma masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya tabbata masoyin sa ne sai ya bi sunnar shi sau da kafa. Dan haka malamai suka ce domin shi ne tsani tsakaninmu da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, don haka shi kuma tsani ya kasu kashi biyu. Ma'ana mi ake nihi da tsani? Ka sanya wani abu cewa shi ne tsani tsakaninka da wani abu da kake nihi, kenan dole sai ka biyo ta kanshi. Akwai tsanin da yin shi kafirci ne, akwai tsanin da kuma barin shi kafirci ne. Yanzu misali na farko, duk wanda ya dauki wani bawa ya maida cewa wannan bawa shine tsani tsakanin shi da Ubangiji game da abin da kake so na amfani, ko abin da kake ki kake kyama na cuta, wato na cuta da rashin lafiya, ma'ana ya ije maka. In dai ka kawo wani ka ce shine tsani tsakaninka da Ubangiji, sai ka biyo ta kanshi zaka samu abin da kake so, ko zaka samu tsari da kariya game da abin da kake ki kake kyama, to wannan shirka ne, kafirci ne. Mun gane ko shine wannan shirka ta mutanen farko, wanda kuma har yau akwai ta. Misali in kana da buƙatar wani abu da kake so, cewa ba za ka iya tunkarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ka kirayi sunan wane, wannan nan shine wai zai faɗa ma Allah ga halin da kake ciki, to wannan kafirci ne. Tsani na biyu wato shine wanda in ka bar wannan tsani shi ma kafirci ne. Babu yanda za a yi ka bauta ma Allah kamar yanda yake so yake kauna, dole sai ka biyo ta kan manzanni. Duk wanda yayi da awar cewa zai bauta ma Allah ba sai ya biyo ta kan manzanni ba, to wannan shi ma kafirci ne. Me yasa? Saboda manzanni su ne tsani tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya aiko su takanas domin su koya mana yanda za mu bauta masa. Don haka malamai suka ce duk wanda ya raye cewa kai tsaye zai karbi abubuwa na ilimi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da tsani na manzanni da annabawa, to wannan ya kafirta. Haka duk wanda ya raye cewa akwai wani mataki da zai kai wani matsayi wanda ayyuka na ibada sun sauka daga kan shi, cewa wai yayi usuli zuwa hakika, ya samu ya isa zuwa hakika, cewa dokoki sun sauka daga kan shi, sallah da azumi da sauransu, duk abin da ya ga dama yana iya aikatawa, to shi ma wannan ya kafirta. haka duk mutumin da yare cewa mutum a yau yana iya tawaye ya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wato Khadir alaihi salam ya fita daga cikin shari'a ta Annabi Musa malamai suka ce shi ma wannan kafircin sa ya tabbata ko kuma wanda yayi da awar cewa yana da buƙatar ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi a bangaren abin da yake zahiri amma yana da wani ilimi wanda yake na hakika wanda yake na daban to wannan shi ma malamai suka ce ya kafirta domin sukan kasa ilimi cewa akwai ilimi wanda yake na zahiri akwai ilimi wanda yake na batini to kasa wannan ilimi kace wai zahiri ne kake da bukata alqur'ani da sunna amma wannan batini ilimi ne wanda yake na daban to shi ma wannan kafirci ne to dan haka shine malamin yace bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zahiri da batini wannan abu ne wanda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa abu ne kuma wanda Allah ya wajabta mana da nassi na alqur'ani sai yace wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar haka nan biyar tafarkin wadanda suke margaya na farko daga cikin al-muhajirin wadanda suka kaurace ma mazaunan su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci wal ansar da su mutanen Madina da suka karbi bakuncinsa kenan waɗannan bin tafarkin su wannan shi ma abu ne wanda Allah ya wajabta mana gane ko kenan dole ne bin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai tabbata ba sai ka bi su akan fahimtar magabatan kwarai kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kenan malamai suka ce wannan shine tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa in ka dauki aya ta alqur'ani ko ka dauki hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na farko a jefa fahimtar ka sai ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai yaya suka fahimci wannan aya yaya suka fahimci wannan hadisi domin fahimtar su ta fi tamu me yasa domin sun fi mu ilimi sun fi mu daraja sun fi mu fahimtar alqur'ani da sunna domin a gaban su alqur'ani ya sauka kuma sun ji ma'anar alqur'anin da ya sauka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani tsani tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ma dace ma gaskiya ne kenan su ne suka fi kowa dacewa su ne suka fi kowa cancanta game da bin alqur'ani da sunna dan haka waɗannan su ne waɗanda suke kenan mataki wanda yake na biyu ko kuma mu ce na farko a wajen fahimtar alqur'ani da sunna dan haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa man kana minkum mustannan falyastanna bi man qad mata yace duk wanda daga cikin ku zai yi koyi zai bi wata hanya yace to yayi kokari yayi koyi da wanda tuntuni sun riga sun mutu wa yake nihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna yace domin rayayye ba a amince masa fitina akwai fitintunu zaka ga mutun yana kan hanya madaidaiciya zuwa wani lokaci ya kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali fitana ka kiba illailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yunsi kafiran wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya manzon Allah yace ku rigayi fitintunu da ayyuka waɗanda suke na kwarai waɗannan fitintunu manzon Allah yace kamar yankin dare suke wanda yake mai tsananin duhu wanda in ka dauki shi yanayin dare dare yana ƙara turawa duhu yana ƙara tsananta har akai lokacin da alfijir zai keto manzon Allah yace mutum zai wayi gari yana mumini kafin marice ya zama kafiri ko zai kai marice yana mumini kafin a wayi gari ya zama kafiri ya sayar da addinin shi saboda wani dan amfani wanda yake na duniya to dan haka Abdullahi dan Mas'ud da yace man kana minkum mustannan sai yace fal yastanna bi man qad mata duk wanda zai yi koyi da wani to kai kokari kai koyi da wanda tuntuni ya riga ya mutu mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun bi shi sau da kafa akan abin da yazo da shi sai yace fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna domin rayayye ba a amince masa fitina ma'ana zai iya fitintuwa ya bar hanya sai yace ulaika ashabu muhammad yace waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abarru hazihi al-ummati quluban, sune suka fi dukkan al'umman nan gaba daya wato nagarta ta zuciya, zuciyarsu ta fi kowace zuciya kyau. Sai yace wa a'amaquha ilman, kuma zuciyarsu ta fi kowace zuciya zurfin ilimi da tunani. Sai yace wa aqalluha takallufan, waɗannan jama'a sune kuma suka fi kowa ƙarancin dora ma kai abu, kace dole sai kai abin da ba a ce kai ba. Sai yace qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, jama'a ce wanda Allah ya tankade ya rauraye ya zabe su domin su zame ma annabinsa abokan zama. Wa iqamati dinihi, kuma domin tabbatar da addinin shi Allah ya zabe su domin su ji abin da ake yi wa manzansa na wahayin Alkur'ani, su kuma su isar ma al'umma har izuwa kiyama. Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce fa'arifu lahum haqqahum, ku san haƙƙin sahabbai, haƙƙin su akan ku haƙƙi ne mai girma, domin su ne sababin tsiranmu daga cikin duhu wanda yake na bata, in ba dan su ba wannan haske na musulunci da muke cikin shi da ba mu same shi ba. Sai ya ce wa tamassaku bi hadihi, yace ku yi ruko da shiriyar su, ma'ana duk abin da kuka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi, to ku yi kokari ku yi koyi da su. Abin da kuka ga sun bari ba su kirkira ba, to ku nisance shi, inda alkhairi ne da sun riga yi ku zuwa wannan fage. Sai yace fa innakum kanu alal hadiyil mustaqim, domin sun kasance akan, ko kuma fa innakum kanu alal hudal mustaqim, sun kasance akan shiriya wadda take madaidaiciya. Don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa usulus sunnati indana, yace asalin aqidar ahlus sunna wal jamaa a wajenmu yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace yin ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a kansa. Menene dalili? Al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake cewa Yahudawa sun karkasu kashi 71, kashi 70 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, sai kashi 1 daga cikin su. Manzo Allah yace ɗan mushar sun kasu kashi 72, sune nasarawa. Manzo Allah yace kashi 71 daga cikin su gaba ɗayan su ɗan wuta ne illa kashi 1. Manzo Allah yace wannan al'umma tawa da sannu za su kasu kashi 73, kashi 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, sai kashi 1. Sahabbai sai suka ce ya rasulullahi wa mahiya, wace jama'a ce wadda za ta tsira daga cikin 73 daga cikin al'ummarka a ranar kiyama, da yadda za ta tsira wacce ce? Maza Allah sai ya ce man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, duk wanda ya tabbata akan abin da ni da sahabbai na muke kai a yau, maza Allah ya ce shine zai tsira a ranar kiyama. Wanda ya tabbata akan abin da ni da sahabbai na muke kai a yau, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suke? Akan Alkur'ani da Sunna. To dan haka malamai, mafi yawan malamai sun tafi akan cewa maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ce a cikin addini, kuma dole ne a bi duk abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo daga wajensu. Shine kenan anan malam yace mana wattiba'u sabilis sabiqina al-awwalina, hakanan kenan wajibi ne, ma'ana yana daga cikin asalin aqidar ahlus sunna wal jamaa bin tafarkin margayan farko a wajen karban musulunci, min al-muhajirin wal ansar, daga cikin waɗanda suka yi hijira da waɗanda mutanen Madina, ma'ana bin tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana. Sai yace wattiba'u wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakanan bin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haitsu kala, lokacin da ya faɗa yana mai ma jama'a galgadi, wanda kuma wannan wani lokaci ne an gama sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya salamce sai ya waiwayo, sai yake faɗa ga sahabbai, shine kamar yadda sahabi yake cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maw'izatan baligatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun fa qulna ya rasulullah ka annaha maw'izatu muwaddi fa awsina qala usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd. Maza Allah yake cewa ina muku wasiya game da tsara dokokin ubangijinku abinda ubangijinku ya shar'anta muku dai ku yi kokarin yi bakin gwargwadon ikon ku abinda aka hane ku ku hannu sai yace wasami wa fa'a ina muku gargadi cewa ku ji ku bi ga waɗanda suke shugabantar ku wanda Allah yace wa in ta'ammara alaikum abu koda bawa ne yake shugabantar ku wanda Allah yace ku yi masa biyayya matukar abin da yace ayi ko a daina wato babu saba ma Allah babu saba ma manzansa a cikin gargadin sai manzon Allah sai yace alaikum bi sunnati kafin haka sai yace fa innahu man ya ishmeku duk wanda ya rayu daga cikin ku manzon Allah yace fa sai raktilafan kasira da sannan zai ga sabani mai yawa sabani mai yawa wannan yayi nan wannan yayi nan kowa ya bi ra'ayinsa da san zuciyarsa ya kirkiri wani abu da sunan ibada yana famar cewa sai an yi manzo Allah yace duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa sai manzo Allah yace fa alaikum bi sunnati ku lazinci riko da sunnata sai yace wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ku lazinci riko da sunnata khalifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryarsuwa min ba'di bayan wucewata su ne waɗannan khalifofi guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa al-khilafatu ba'di 30 sana yace khalifanci baya na shekara 30 ne yace kuma ya kulu mulkan sannan duk abin da zai biyo baya mulki ne ba khalifanci bane ba dan haka khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan adi ne aka kulle shi gaba ɗayan su in ka hada shekarun da suka yi shekara 30 ne shi ne manzo Allah ya ce miyi ruko da sunnar shi miyi ruko da sunna ta khalifofinsa waɗanda suke wato shiryayyu waɗanda suke masu shiryar da jama'a min ba'di ya ce bayana dan haka kenan wannan yana nuna mana duk abin da Abubakar da Umar da Uthman da Ali suka zo da shi wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matukar abin da suka faɗa bi saba ma ba hadisi wanda yake zahiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace tamassaku biha manzon Allah yace ku yi ruku da ita wa abdu alaiha bin nawajiz manzon Allah yace ku rike sunna ta ma'ana da matauna hakura waɗanda suke annawajiz kenan da nan gefe manzon Allah yace ku rike ta ma'ana ku rike sunna ta gam kar ku bari ta kuce muku sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur manzon Allah yace ku kiyayi fararrun al'amura ma'ana abubuwan da ake kirkirawa a zo da su da sunan ibada manzo Allah yace ku kiyaye su sai yace fa inna kullu bid'atin dalala manzo Allah yace domin dukkan bid'a bata ce dukkan bid'a bata ce an samu ziyada ingantacciya a cikin sunan Nasa'i manzo Allah sai yace wa kullu dalalatin fil nar wa kullu dalalatin fil nar dukkan bata ko karshen ta wuta ce to dan haka wannan hadisi da malam ya zo da shi yana nuna mana cewa ya zama wajibi akan mu bi wannan gargadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana na cewa mu yi ruko da sunnarsa saboda ka'ida kamar yadda malamai suka faɗa asalin bacewar mafi yawan jama'a a ban ƙasa al'amura ne guda biyu abu na farko shine rukun wani abu da sunan ibada wanda ba Allah ya shar'anta ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama asali na biyu shine haramta ma jama'a abinda Allah bai haramta ba wannan sune tushe biyu wanda asalin dukkan wani batacce da ya bace a duran ƙasa kenan wannan abubuwa biyu sune suka batar da mutane in ma mutum ya zo da wani abu da sunan ibada wanda Allah bai bada izinin cewa a bauta masa da wannan abu ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya haramta abinda Ubangiji subhanahu wata'ala bai haramta ba dan haka shi kuma asali game da ibada malamai suka ce haramci ne ka zo da wani abu da sunan ibada haramu ne sai in an samu dalili daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malam yace wa ya'lamuna yace kuma su ahlus sunna wal jama'a sun yi sani sun tabbatar anna asdaqal kalami kalamullahi lalle mafi gaskiyar zance shine zancen Allah ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance kamar yadda ya ce mana wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ba wanda yafi Allah gaskiyar zance, ba wanda yafi Allah gaskiya a wajen fada, ba wanda yafi Allah gaskiya a wajen bada labari. Shine yace wa ya'lamuna sun yi sani anna asdaqal kalami, lalle mafi gaskiyar zance kalamullahi shine zance na Allah. Wa khairal hadi, kuma fiyayye shiriya hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda wato ita ce shiriya wanda Ubangiji subhanahu wataala ya aiko shi domin ya dora jama'a akan wannan tabarki, wanda kuma ya zama wajibi, hujja ce akan jama'a har zuwa kiyama, bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda shiriyar shi wanda yazo da ita, wani shafewa ko wani canzawa wanda baya raskata. Me yasa? Kafi ya bar duniya sai da Allah ya cika addini, ya cika addini gaba ɗayan sa, iya abin da ya rage akan mu shine aiki. Dan haka sai yace wa yusiruna kalamallahi, suna fifita zancen Allah ala ghairihi akan duk wani zance wanda yake ba nashi ba, min kalami akhyarin nas, wato daga cikin maganganun zababban mutane. Ma'ana ko mun girman mutum inda yayi fada, to sai ka auna fadar shi da ta Allah da ta manzansa. In fadar sa ta ci karo da ta Allah ko ta ci karo da ta manzan Allah, to ima zaka aje masa, domin fadar Allah da ta manzansa ita ta zama wajibi mu'mini ne. Shine anan yace wa yusiruna, suna fifita kalamallahi, zancen Allah ala ghairihi akan zancen wani wanda ba shi ba, min kalami akhyarin nasi, daga cikin maganganun zababbu daga cikin mutane. Ma'ana duk darajar mutum, duk matsayinsa, in yayi magana to ba a zame masa raƙumi da akala a meka wuya a ce ai malam wane ya faɗa. Maganar malam wane ko mun girman sa ba ta zama hujja. Abinda za a yi sai ka ɗauko ka dora ta akan sikeli Alkur'ani da Sunna. In maganar tashi ta yi daidai da abinda Allah ya faɗa, da abinda manzonsa ya faɗa, to ba laifi akan iya karɓar faɗarsa. Amma in ta saba ma Alkur'ani ko ta saba ma Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to baya halatta a karɓi faɗarsa. Dan haka kenan wannan malami yake nuna mana wajibi yana daga cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a gabatar da maganganun Ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa akan maganar koma wane ne, ko mun girman wane. Dan haka su Ahlus Sunna wal Jama'a ba maganar cewa malamin wane ya faɗa. Ko mun matsayin malami a wajen Ahlus Sunna wal Jama'a ba abin shi ido rufe, duk abin da ya faɗa sai an auna shin Allah ne ya faɗa ko manzon shi. In babu dalili daga cikin Alkur'ani, babu dalili daga cikin Sunna, in an gane kuskuren shi ba na ganganci ba ne, sai a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma a aje masa faɗarsa. Dan haka in aka ce Ahlus Sunna kenan ba su da wani wanda suka sa gaba face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka a daga cikin aqidar su ba wani wanda yake da fada bayan fada ta Allah da manzansa, ba sa shiga gaban Allah, ba sa shiga gaban manzansa a wajen maganganu da ayyuka. Ma'ana ba sa aikata wani abu da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce su yi ko manzansa, ba sa fadar wata fada da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce a yi ko manzansa. Kuma ko da zuciyarsu ta raya musu wani abu, ko da wani ya faɗi wani abu, to za su auna su ga shin yayi daidai da abin da Allah ya faɗa ko manzansa. Idan bai yi daidai ba, za su aje su ɗau abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yace wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suna gabatar da shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala hadiyi kulli ahadi, a bisa shiriya ta koma wane ne. In dai aka ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, to suna gabatar da shi akan duk abinda koma wane ne ya faɗa. Sai malam yace wali hadha, saboda haka wato sumu ahlul kitabi was sunna, aka ambace su da sunan cewa ma'abuta alqur'ani da sunna. An gane ko? Masu bin alqur'ani kenan masu bin sunna. Wasummu ahlul jama'a, kuma aka ambace su da sunan cewa su ne ahlul jama'a, ma'ana jama'a masu haɗin kai tsintsiya madaurin ki daya, wanda ba su da sabani a wajen tushe, a wajen aqida ba su da sabani, a wajen ayyuka dai ko da an samu sabani to akan wasu mas'aloli ne, amma ba akan abin da yake tushe ba, akan aqida. inda ahlus sunna wal jamaa ne duk inda suke a duran kasa da kudu da arewa da gabas da yamma to zaka ga cewa tsarin tafiya ne daya aqidar su eh ne duk abin da suke fada ba za ka samu bambanci ba sai dai a cikin wasu masaloli wanda shi ma kuma sabanin fahimta ne amma a cikin tushe ba a samun sabani sai yace li annal jamaa hiya lijtima domin in aka ce jama'a shine haduwa kenan a hadu a hade kai a zama tsintsiya madaurin ki daya wanda kuma babu abin da zai hada kan jama'a face alqur'ani da sunna idan ka ajiye san zuciyarka ka ajiye ra'ayinka na ajiye san zuciyata na ajiye ra'ayina da ni da kai muka ba alqur'ani da sunna ta nan za mu samu hadin kai mu zama ɗan uwan juna ya zama dusi so da kauna tsakankanin mu amma duk lokacin da nace ra'ayina zan zo da shi kai ma kace ra'ayinka zaka zo da shi shi ma yace ra'ayin shi zai zo da shi kaga ra'ayina mai yiwa zai yi daidai da naka in yayi daidai da naka ba zai yi daidai da wanci kuma mai yiwa nawa ya saba ma naka in nawa ya saba ma naka naka hin nawa in aje nawa in bi ka ko kuma kai naka ajewa zaka yi ka bi ra'ayina dan haka kenan kowa ya aje ra'ayin shi ya aje san zuciyarsa abi alqur'ani da sunna ta hanyar nan za a samu hadin kai a zama ɗan uwan juna a zama tsintsiya madaurin ki daya dan haka malam yace hiya lijtima wato shine haduwar kai kenan wadidduha sai yace alfurqa kishiyar haduwa yace shine rabuwa kenan ba abin da ke raba kan jama'a ba shi ra'ayi da san zuciya sai yace wa in kana lafzul jama'ati kadusara isman li nafsil qawmi mujtami yace duk da cewa lafazin jama'a ya zamanto suna ne wato ga jama'ar da suka tattaru gode suka hade kai duk wanda suka hade kai ana iya kiran su jama'a to amma in aka ce jama'a a hakika ba ta zamantowa jama'a sai waɗanda suke kan gaskiya dan haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji kansa yake cewa ma wafaqa al-haqqa fa huwa al-jama'a wa in kunta wahada yace abin da ya dace ma gaskiya shi ake nihi da jama'a koda kai kadai ne ko mutun dubu suka saba maka in dai ka tabbata akan gaskiya kake to kai kai ne jama'a shine yace kenan wa in kana lafzul jama'a yace koda lafazin jama'a ya zamanto qad sara isman wato ya zamanto kamar laqabi ne suna ne kenan li nafsil qawmil mujtami'in ga ainihin jama'a waɗanda suka haɗe hu daya to jama'a ba ta zama jama'a sai in tana kan gaskiya dun jama'ar da ba ta kan gaskiya ba a kiranta jama'a a shirance dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kenan al'umman nan za ta kasu kashi 73 manzo Allah ya ce kashi 72 ɗan wuta ne ya ce sai kashi ɗaya ɗaya sai ya ce fahiyar jama'a ita ce jama'a a wani lafazi sai yake cewa da suka tambaye shi wane ne zai tsira a ranar kiyama sai ce duk wanda ya tabbata akan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina kaga kenan wanda yake kan gaskiya shi ake kira da jama'a sai yace wa ijma'u sai yake cewa ijma'i na malamai yace wa huwa al-aslu thalith yace shine tushe na uku alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad-dini wanda ake dogaro akan sa a wajen ilimi da addini ma'ana a wajen ibada kenan akwai asali wanda yake da uku idan ka dauki abinda ake kafa hujja da su a addini abubuwa ne guda hudu farko alqur'ani mataki na biyu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da alqur'ani da sunna gaba ɗayan su matsayi ɗaya suke a wajen kafa hujja in dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da nassi na alqur'ani an gane ko a wajen bambantawa ne kamar misali wannan maganganu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan maganganu ne na manzansa wanda shi ma wahayi ne illa kasancewar ba wahayi bane ba wanda yake a karance shi kuma alqur'ani wahayi ne wanda lafazin da ma'anar gaba ɗaya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake ita ko sunna lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake an gane ko amma ma'anar da gojin Ubangiji subhanahu wa ta'ala take domin shi ne ya ce ce kaza ba ya faɗa ba ne a ra'ayinsa da san zuciyarsa sannan abu na uku shi ne ijma'i na malamai kamar yadda sahabbai magabatan ƙwarai za su haɗu a kan wani abu wanda babu wani nassi wanda yake a bayyane sai su haɗe su ce abu kaza kaza ya kamata a yi yanzu kamar misali ai mun muce da cewa Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da shin giya yayi waita a cikin jama'a wanda da a farko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bulala 40 ake ma mashayi haka a zamanin Abubakar Umar sai ya shawarci jama'a sai yake cewa shan giya fa yayi waita me ya kamata a ma mutane na ukuba domin su daina shan giya ya shawarci sahabbai Abdurrahman dan Auf sai yake ce masa mafi saukin ukuba wanda Allah ya shar'anta ba masu laifuka a cikin Alkur'ani yace shine bulala 80 kenan haddi na kazafi dan haka Umar sai ya yarda ya tabbata cewa to daga yau in aka zo da mashayi bulala 80 za a masa sahabbai suka yi ijma'i suka bashi hadin kai suka yarda suka amince akan cewa ai wannan bulala 80 kaga wannan sunna ce ta khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ana 40 sai aka ga cewa ya dace yanzu tunda 40 kin ta isa mutane su tsawata kenan akan iya karawa kenan Umar sai ya kara 40 kenan sai ya zamanto 80 80 kin nan a cikin Alkur'ani suka dauko ta domin shine karancin haddi da ake ma wanda yake mai kazafi tunda wanda yake mazinaci in ba ya da aure bulala 100 yake masa in bai aure ne a jajjefe shi kaga bulala 100 ta wuce 80 jajjefewa ta ma wuce matsayin bulala 100 kenan abin da yafi karanci shine bulala 80 sai aka tabbata akan cewa duk yau daga yau in aka zo da mashayi bulala 80 za a masa kuma sahabbai suka bashi hadin kai ba wanda ya saba masa to wannan ijma'i da malamai shine mataki wanda yake na uku sannan na hudu wato shine kiyasi kiyasi shi kuma yana da sharuɗa sai in sharuɗan sun cika ya tabbata kiyasi ne ingantacce sannan ake kafa hujja da shi to shine anan malam yace wal ijma'u yace haduwar malamai wa huwa al-aslu ath-thalith wato shine tushe na uku allazi yu'tamadu alayhi wanda ake dogaro akan sa fil ilmi wad-dini game da ilimi da addini ma'ana ibada wanda in kana so ka fahimci ijma'i da sharuɗansa sai an koma babi ne na musamman bai zaman kansa daga cikin ilimi na usulul fiqh sai yace wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ath-thalathati yace su ahlus sunna wal jama'a da waɗannan asali guda uku sukan auna jami'a ma alaihi an-nasu min a'malin wa af'alin sukan auna duk abinda mutane suke kai a yau na ayyuka da maganganu sai yace batinatin aw zahiratin waɗanda suke koyayyu ko waɗanda suke bayyananu min ma lahu ta'alluqun bid-din wanda yake da alaka da addini kenan duk abinda mutane suke kai a yau da sunan ibada to ahlus sunna wal jama'a za su dauko waɗannan maganganu na mutane da ayyukansu su dora akan wannan suke ne uku shin Allah ne ya faɗa ko manzonsa ne ya faɗa ko kuma magabatan ƙwarai ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan sa idan suka ga babu faɗar Allah akan abu babu faɗar manzansa babu ijma'i na magabata to za su yi maza su mai da wannan abu gefe su aje domin sun tabbata ba ibada bace ba ko an bauta ma Allah da wannan ibada Allah ba zai karba ba domin ba shi ya bada izinin cewa yi sai ya ce wal ijma'u jami'u ma alaihin nasu ya ce in aka ce ijma'i shine dukkan abin da mutane suke kai min malahu ta'alluqun bid-dini abin da ke da alaka da addini kenan in sun yi ijma'i gaba ɗaya kowa zai tabbata akan wannan abu sai ya ce wal ijma'u allazi yanzabidu wato ijma'i wanda kenan zai tantance wanda za a gane cewa ijma'i ne na hakika sai ya ce huwa ma kana alaihi salafus salih shine ijma'in da magabatan ƙwarai suke kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai sai yace wa ba'dahu malan yace bayan wucewar sahabbai da tabi'ai kasura ikhtilafu yace sabani ya yawaita a cikin jama'a wanta sharatil umma al'umma duk ta wasu al'umma sun wasu sabani ya yawaita kenan wannan ijma'i na baya-baya wanda ba a lissafawa da shi iya abinda ake lissafawa da shi ijma'i na mutanen hurku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai a takaice dai kenan babin yana mana bayani game da cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a shine bin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa sau da kafa kenan duk abinda yace ayi abinda yace a daina domin matsayin shi tsani ne tsakankaninmu da ubangijinmu subhanahu wataala matsayinsa yana mai isar mana sako ne a madadin Ubangijinsa. Dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.